Sunana Yusra Isma'il Zubair, akan mita 88.5 zangon FM daga nan gidan Mumbaiya dake Gombe ja. Dangane da wani taro da muka ziyarta wanda cibiyar nazarin samu da daidaiton jinsi dake Jami'ar Bayero ta yaɗin guya kungiyar ƴan jaridun mata reshen jihar Kano na Ward. Dangane da ranar mata da ake shiryawa a yau. A daidai wannan lokacin muna tare da waɗanda suka shirya wannan taron. Suna da matsayi.
Sunana Hajja Halima Musa, ni ce shugaban mata ƴan jaridu na Arewa, reshen Arewa maso yamma, wato Northwest kenan, na wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To me ya maksudin shirya wannan taron naku?
Wannan taro duk da dai haɗin kai ne, haɗin gwiwa ne da sisters organizations kaman CUSAID, people with special needs, da mu kungiyar mu ta mata ƴan jaridu muka shirya ita wannan taro domin yau ranar mu ce. Wato wannan rana ita ce muke referring to as International Women's Day. Rana ne da muke bikin mata na duniya gabaki daya, ba iya jihar Kano ake celebrating din International Women's Day ba, all over the world. Rana ce da ake muke munnan celebrating din wannan biki na mata.
To wato kuma kuke bayarwa na ganin an daƙile 30 na mata da ake yi na mai gurbin sai da zuwa makaranta.
In fact ba mu da ba aikin mu ba shi da dare ba shi da rana, kullun a cikin sa muke. Ba aikin tallace-tallace kadai muke a jan hankalin al'umma ba, har da harkar da ta shafi shaye-shaye da mata suke yi a cikin al'umma da sauran abubuwa da ya danganci abubuwa da mata suka sa hannayensa a ciki. Bayan ma tallace-tallace, muna creating awareness yanda iyaye za su maida yaran nan makaranta, waɗanda ba za su iya ba mu ma muna maida su makarantu su ci gaba da karatunsu. Haka ma muna ƙoƙari mata su sa su shiga harkar siyasa ta rayuwa, domin mu ma a rinƙa damawa da mu a kowane fanni, tunda ilimin nan dai ba wai gogayya muke neman yi da maza ba. Tare muka zauna a aji muka yi karatu da su, muna son duk wani abin da za a yi ba mu ce za mu yi gogayya da su ba, ba ma neman kankan, amma izan mana an samu an dama da mu a cikin kowace irin harka, domin mace right from the word go, ko addinin mu ya nuna irin tarbiyya da tarbiyya muke tashi, kuma mu iyayen tarbiyya ne ga ƴaƴa da suke tasowa. Shi yasa wannan kuma ranar mu ce muka tare a nan domin mu taya juna murna na wannan rana.
Ana yi wa yara fyaɗe mata, me kuke yi a wannan lokaci idan an musu fyaɗe?
Idan aka yi musu fyaɗe, muna iya ƙoƙarin mu, kun ga da za ku ga iyayen mata sukan ɓoye wannan al'amari da yake faruwa, saboda sai a ce idan aka fito da wannan maganar kila yarinya mace ba za ta samu miji ba. To yanzu muna bi lungu da saƙo, ba ma a cikin gari ba, a ƙauyukanmu muna wayar da kan mata, duk wani namiji da ya ci zalin mace ba lallai fyaɗe ba, da violence wato cin zali na ƴaƴa mata, za mu je mu same ta mu ji menene makasudu, sannan mu bi kadi, saboda mu ƴan jarida ba ma daukan labari sai mun tantance shi. Muna da kungiyoyi da muke hadaka da su wanda ake cewa FIDA, idan muka samu irin wannan matsala sai mun tabbatar an kai ga gaci, an nemo wa yarinya ko mace ƴancinta bi iznillahi ta'ala.
Hajiya Halima Musa, Vice President na wata kuka saurara shiyar Arewa maso yamma. Yanzu kuma za mu kuma gurin inda ake shirya wannan taron mu ci gaba.
Mama wajen rike mukamai, ina ganin abu ne da ya kamata a sarrafawa, saboda karin farko aka fara wannan duk da dai bai samu cewa ba, amma cewa muna da yakin cewa aka ya samu nasara nan gaba. Da haka muke muku fatan alheri da kuma fatan cewa kowa zai koma gida lafiya. Na gode.
Comrade Abbas Ibrahim kenan kuka saurara, shugaban kungiyar ƴan jaridu ta ƙasar Reshen Jihar Kano. Za mu koma gurin taron da mu ci gaba da ɗauko muku abin da ke wakana.
Gari su ga an samu duk wani abu da za a yi sai an yi da masu bukata ta musamman. Wannan shi ne lokaci na farko da muka taɓa halartar taron mata na duniya a da sai dai mu ji ana yi amma yanzu gashi akalla anan akwai masu bukata ta musamman jinsi wajen kudi suna wajen nan ko biyar da yan uwan mu sai dai abinda zan dan yi dan korafi akai akwai yan uwa masu matsala ta kunne duk ban san me muke yi ba kuma abin ne ya zo baga tattam da dama za mu to da signing interpreter dinsu to amma Allah ya dai idan muka koma za mu dan yi briefing dinsu akan abin da ya faru sannan godiya mu masu bukata ta musamman muna mika muku godiya musamman comrade Abbas gashi a zaune duk wani abu da injury duk za su yi ana yi da mu ana kirawo mu a yi tsarma mu a ciki musamman ma akwai shugaba ta injury duk Hajiya Bilkisu Ado Zango mai bukata ta musamman ce kuma ita ce zonal coordinator na Northwest na kungiyar FWD ta kasa kuma tana cikin ku ba abin da zamu ce sai dai addu'a sannan zamu ci gaba da ba ku gudunmawa domin mu yawancin abubuwa ana ganin uwa ba zamu yi ba to muna yi zamu yi da iya tunanin mu da kuma iya abin da zamu yi da kuma addu'o'i zamu sa addu'a ni akan yanda gwamnati muke so ta sa wannan kuduri na abunan din mata akai da kuma mu ma namu na masu bukata na musamman na jihar Kano domin an yi abun tun ranar tun ko kuma tun shekara ta 2018 har yanzu abun bai zama abun nan ba a ce an yi mana mu ma commission ta mu ma'aikata ta masu bukata ta musamman so muna godiya wannan taro da aka zo yanda muka zo nan lafiya Allah ka mai da mu gida lafiya assalamu alaikum
to muna godiya da shi da kai mana kuma muna fatan duk wasu abubuwa ma da za a rika yi a rika saka masu bukata ta musamman a ciki kasancewa su ma fa al'umma ne kamar kowa kuma bai kamata a rika ware su a wasu abubuwan ba kuma da fatan za a yi mana afuwa kasancewar ba a samu wanda zai rika nuni ba ga masu lalurar kunne ko kurumta zan ce ne ai mun afuwa to yanzu mu kirawo Hajiya Amina Bello wato jami'a ta wannan kungiya ta Masiko domin tai mana bayani kan menene ma dalilin tara mu a nan wurin kuma ita wannan rana ta ranar mata ta duniya ina aka sa a gaba ina za a je
nagode sosai assalamu alaikum ina da neman izinin ku in yi da turanci kun yadda okay so good morning ladies and men I want to specially recognize the presence of the NUJ chairman representatives of the government the special advisor to the government on disability matters the director of center for gender studies Bayero University Kano
a daidai wannan lokacin shugabar taganta take yin jawabi da harshen turanci Ni kuma suna na Isra Ismail Zubair akan mita 88.5 a zangon FM da FM Muryar Zamani